Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Freedom muryar jama'a ke gabatar da inda ranka. Kungiyar lauyoyi ta ƙasa na shan jihar Kano ta shirya tsab domin yin salloli da kuma gabatar da alƙunutu da ma yin wani tattaki na musamman domin dai shawo kan illar tsaro da suke neman addabar jihar Kano. Har ma da batun danna satan kananan yara da ludayin suke kan dau. Wasu ƴan mari sama da guda 300 sun kwantsama cikin gari sanye da mari da satara a kafafuwansu, suna kuma rera waƙoƙin ƴanci. Lamarin da ya sanya ƴan sanda suka shiga al'amarin. Ita kuwa kotun majistri da ke zaman tarijiyar zaki ta umarci ƴan sanda da su ba wa malamin nan motarsa da kuma ID card. Wato dai malamin nan da ke koyarwa a kwalejin aikin lafiya ta Bebeji da ake zargi da yunkurin zakewa wata mata aure wata kuma ɗalibansu. A yau ne ake bikin ranar wanke hannu ta duniya. Hakan ne sanya wani likita ya ce duk mutumin da ya kamu da cutar typhoid to ɗayan biyu ko dai ya ci gayan E wato bayan gida ko kuma ya yi ƙazanta da hannunsa ya kuma sanya a baki kafin ya wanke. Za mu ƙarƙare shirin da saƙonnin ra'ayoyinku kamar yadda al'adar shirin inda ranka ta ci. A dakace mu. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yusuf Ala Abdullah ke muku sallama. Sannun mu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na inda ranka wanda masu salon magana kan ce kashi a kallo. Shirin namu na wannan lokaci zai fara ne da wani labari mai ban tausayi na wani gagarumin haɗari da ya afku a daidai wannan lokaci a wani gari da ake kira Doka dab da gadar Malam Mamman da ke can kan hanyar Abuja, inda wata mota kiran Sharon ta yi haɗari kuma kusan galibi duk mutanen da suke cikin motar sun kusan kwanta dama. Wani babban abin ban tausayi shine mutuwar wata mata mai ɗauke da ɗan jaririnta a baya da kuma ɗan ƙaramin yaro a matsayin ƴaƴanta da take kan hanyar ta zuwa can wani gari a can jihar Neja, inda wannan haɗari ya ritsa da wannan mata kuma nan take ta mutu. Sannan kuma jaririn da yake bayanta shi ma dai Allah ya karɓi ransa. Wani matashi mai suna Abdullahi ɗan Kano ya ɗaya daga cikin matasan da suka kai waɗannan mutane ɗauki a lokacin da wannan mota ta sikira Sharon ta yi ta katantanwa. Kuma nan take Abdullahi ya gaya mana cewar galibin mutanen da ke wannan mota sun mutu, sai dai ya bayyana mana abin ban tausayi na cewar wannan ɗan ƙaramin yaro da ya tsallake rijiya da baya bai mutu ba yana nan ba nga. Lamarin da ya sanya ya gaggauta kiranmu domin sanar mana da yanayin da ake ciki na wani ɗan ƙanƙanin yaro, tunda dai shi baba su ce ta taho da shi zuwa wannan gari. Kamar yadda Abdullahi ya yi wa inda ranka cikakken bayani.
Wata mota ce Sharon mai lambar Lagos mai lamba 670. To abinda ita da hankali shine wato akwai wata mata da ƴaƴanta guda biyu duk ƙanana. So ɗaya jinjiri ne ɗan kwana bai fito yaron ma na tunanin ya yi wata biyu. Yawwa so Allah ya yi wa yaron rasuwa da ita ga ita mahaifiyar yaron. Wannan yaron da bai wuce shekara biyu da wani abu zuwa uku.
To tunda dai Abdullahi ya faɗi lambar wannan mota ya kuma ce motar ta taso daga tashar kwanar dawaki. To don haka duk wanda ya san da ɗan uwansa a cikin wannan mota ko ƴar uwarsa sai su gaggauta neman dogarawan hanya musamman ma da ke gadar Malam Mamman can kan titin Abuja. Da fatan Allah Ubangiji ya jikan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya, waɗanda kuma suka jikkata, ya Ubangiji ka ba su lafiya, ya Ubangiji ka kawo ƙarshen akhadaru da yake faruwa a ƙasar nan. Yanzu kuma sai can garin Daura, inda rashin tsafta da rashin kintsi da rashin abinci da ma rashin ruwan sha da kuma azabtarwa da kuma duka yau duka gobe wanda ƴan magana kan ce shi ke sa baƙin ba'auzini ta waye ya sanya wasu ƴan bari su sama da 300 suka fantsama cikin gari sanye da sasarai da ankoki a ƙafarsu, suna kuma neman a taimaka musu duba da cewar inda suka baro waje ne wanda yake da gagarumin haɗari, inda suka bayyana wa jami'an ƴan sanda cewar suna zaune ne a wata makaranta. To da malami mai suna Malam Bello Daura, inda suka bayyana ƴan sanda cewar akwai ɗalibai sama da 300 a wannan makaranta amma kuma a waje ɗaya suke kwana. Baya ga cututtuka da ƙarzuwa babu abin da yake faruwa a makarantar. Lamarin da ya sanya ƴan barin suka fantsama cikin gari suna kuma neman a kawo musu agaji. Wakilin Maminu Abdubakar Noma daga nan Kano ya tuntuɓi jami'in hulɗa da jama'a ranar da ƴan sandan jihar Katsina ta wayar tarho wato SP Gambo Isa ya shaida wakilin Maminu Abdubakar Noma cewar kwamishinan ƴan sandan jihar Katsina ya tattara manema labarai an kuma je waccan makaranta ta Malam Bello Daura.
Suka shiga cikin gari suna gudu da sarƙa ƙafafuwansu da hannayensu. wannan yayin hankalin mutane kuma dandana ita hukuma ta rindar yan sanda ta tura yan sanda jami'ai aka je wannan makaranta kuma abin da aka ji aka tarar gaskiya tsakani da Allah wato abu ne wanda yake ko mai martaba sarkin daura sai da yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
Allah ubangiji ya ka karshen wannan al'amari a ƙasa ta Najeriya to da kawo garin daura kuma sai babbar kotun tarayya dake zamanta a nan Kano a gidigidin Court Road karkashin mai shari'a Justice Louis Alago inda a yau mai shari'ar ya rage sauraron cigaba da shari'ar nan wacce ake zargin wasu mutane shida da ake zargin sun sanya wa yarinyar nan Zainab Habiba Aliyu waya a jaka a airport din Malam Aminu Kano lokacin da wannan matashiya da mahaifiyarta da yayarta suke kokarin tafiya kasar Saudi Arabia domin yin umara mai shari'a Justice Alago ya rage sauraron wannan shari'ar ne har zuwa ranar 21 da kuma 22 da watan Nuwamba domin da ya ci gaba da sauraron shaidu idan mai sauraro na biye da inda ranka da ma sauran kafafan yada labarai tun a ranar 24 ga watan Disamba da ya gabata ne wannan matashiya mai suna Zainab a filin jiragen sama na Malam Aminu Kano ake zargin wasu mutane wanda suke aiki a filin tashi da sauka na jiragen sama na Malam Aminu Kano da sanya mata wata jaka mai dauke da kwaya wacce kuma ta keta hazo da ita zuwa can kasar Saudi Arabia bayan da ta sauka a Jidda da kwana biyu ne ma aka kama wannan matashiya tare da kai ta gidan kurkuku aka kuma azabtar da ita wadanda ake zargi sun saka mata wannan kwaya dai sun hadar da Umar Shehu da aka fi sani da Sani da kuma Umar Sanda da Sani Suleiman da Nuhu Adamu da kuma Ruda Adedeji da kuma Odison Idoro da aka fi sani da Heri sai kuma Sani Sani Hamusu dukkaninsu ana tuhumar su da sanya wannan yarinya kwaya a zaman kotun na yau lauyan hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi mai suna Femi Olaruntumba ya gabatar da shaidu biyu daga cikin shaidun da ya gabatar har da wata ta shirya musu tafiyar ta kuma shaidawa kotu cewar ta bada fasfunan su guda uku da kuma jakunkunan su guda uku amma dai a yadda aka samu waccan kwaya bata sani ba Allah ubangiji ya sanya mu dace ita ma dai kotun majistri dake zaman tarihin zaki karkashin mai shari'a Aminu Usman Fage ta yi ubarni ga yan sanda su saki mota da kuma ID card na Dr. Mas'ud Abdullahi malami a kwalejin koyar aikin lafiya dake Bebeji wanda ake zargi da laifin yunkurin zakkewa dalibarsa wacce koma ta aure ci wanda yayi tattaki har zuwa gidanta a zaman kotun na yau da lauyoyin malamin sun zo da kuduri akan cewar a saki motar malamin sannan kuma a bashi katin shaidar aikin sa a kuma bashi wayar sa ta salula sai dai kuma mai shari'a Aminu Fage ya amince da roƙo biyu a yayin da ya ki amincewa da batun bawa malamin wayar salular sa dan da an ce a cikin wayar akwai sakonnin soyayya da malamin yake tura wa dalibar tasa Allah kiyaye anan ma ungiyar lauyoyi ta kasar reshen jihar Kano za ta gabatar da wani gagarumin taro a ranar 25 zuwa 30 na wannan wata shugaban kwamitin gangamin Barisa Habibu Muhammad Maruf ya bayyana cewa za su yi tattaki zuwa fadar gwamnatin Kano za kuma su salloli kan harkokin tsaro da suka tabarbare musamman ma yin garkuwa da mutane da kuma laifukan satar kananan yara da kuma yin amfani da yanar gizo wajen aikata laifi a fadin jihar Kano ungiyar lauyoyin dai sun ce za su gayyato manyan malamai da alƙalan kotuna kamar yadda shugaban kwamitin Barista Habibu Ma'ruf yayi wakilin Yusuf Nadab Ismail ƙarin haske kan wannan gangami
za fara da yin adoyi a matsayin mu na masu bin addini na kasar Kano da shi za mu yi a ranar Juma'a lokacin Juma'a nan dangi sannan ranar Asabar muna ne yin bitattaki da tare da Muhammad Jami sama gwamnati mai girma gwamnati jihar Kano mu nuna masa matsayin mu da kokarin da ake ne inda za a yaki magana tsaro a Kano
a yau ne ma dai aka kammala sauraron shaidun kariya a kunshin tuhumar da yan sanda suke yi wa tsofaffin shugabannin karamar hukumar warawa wato dai Honorable Ibrahim Abdullahi da kuma Honorable Shehu Shazali wanda ake zargi da laifin hada baki da kuma yin tasarrufi da wasu gonakai mallakar kungiyar manoma ta Katarkawa masu sauraro shirin inda ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a yanzu kuma sai batun dan da ludayin suke kan dawo wato dai batun nan na sata kananan yara a fadin jihar Kano da kuma kai su canza ra nambara da kuma sanya musu suna da ma canza musu addini inda a yau kusan dukkanin kungiyoyi manya da kanana na jihar Kano da ma hukumar Hizba da ma kungiyar dattawan jihar Kano da majalisar dokokin jihar Kano suka yi wani zama na musamman domin da ya lalubo bakin zare yanda za a gano sauran kananan yara kusan 47 da har yanzu ba a kai ga gano su ba da kuma yanda za a dakile yadda masu satar yara za su addabi jihar Kano gaba daya a yau ne majalisar dokokin jihar Kano ita ma ta zama na musamman inda ita ma ta kafa wani kwamiti na gaggawa wanda zai gaggauta lalubo sauran kananan yara guda 47 da har yanzu ba a kai ga gano su ba da kuma lalubo hanyoyin da za a bi domin dai kaucewa satar kananan yara a fadin jihar Kano. Har ma dai jim kadan bayan gabatar da wannan kuduri dan majalisa Abdullahi Baran Madani wato dai dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Warawa ya fito ya kira karara ga ungiyar jama'atul nasarul islam da ta fito a fili da ta soki lamiri da kuma kakkausar suka kan batun satar kananan yara da ake yi a fadin jihar Kano.
Mun kuma da nasar dokokin jihar Kano za mu bi wannan abin da mu tabbatar cewa an hukunta wayannan mutane da aka samu da wannan laifi da suka daga wannan jiha ta mu. Saboda akwai wata kungiya ta Kano Concern tana magana cewa yaran nan kusan guda 47 ake tunanin an sata a wannan jiha. To daga cikin za a samu guda 9 kaga ana neman kusan akalla kusan guda 38 wayanda ba san ina ma suke ba.
Allah ubangiji ya ka karshen satar kananan yara a fadin jihar Kano da ma duniya baki daya. Ana kuma cibiyar yada addinin musulunci ta Qadi Ahmad Islamic Foundation na sanar da dalibai masu sha'awar hadda alqur'ani cewa za a gabatar da gagarumar daurar hadda alqur'ani mai girma izu 60 cikin shekara daya ga dalibai maza da mata. Ana karatun ne a ranakun Asabar da Lahadi da karfe 9 na safe zuwa karfe 1 na rana. Wanda zai shiga wannan daura ta karatun alqur'ani ya zama dole ya iya karatun alqur'ani. Ana sa ran wanda ya shiga wannan daura ya haddace alqur'ani cikin shekara daya kacal da yadda Allah amma dan karba takardar shiga wannan daura ko kuma cikakken ƙarin bayani to sai a tuntubi jami'in shirya wannan daura a makarantar Qadi Ahmad Islamiyya dake Filoti mai namba 148 Arimin Gata daura da sabuwar jami'ar Bayar dake nan Kano ko kuma a buga lambar waya kamar haka 0806898599 ko kuma 0803345391. Sanarwa daga Ali Ibrahim Sani mai naji. Ana kuma filin inda ranka ya karba takardar wata yar kankanuwar yarinya mai shekaru 5 a duniya mai suna Habiba Muktar da za a mata hoton kwakwalwa akan naira 15,000 a asibitin kwararru na Murtala. Da haka iyayenta suke neman wannan kuɗi sun ce ba su da shi kuma yarinya tana cikin mawuyacin hali. Sai kuma takardar Sa'adatu Aliyu wacce ta gama da lura a lokacin da ta zo haihuwa a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano inda ake neman na tsaba kuɗi har naira 30,000 a matsayin kuɗin da za a ci gaba da kula da rayuwarta. Likitoci a asibitin sun ce idan ba ka wannan kuɗi ba to za a saurara da duba ta. Sai kuma takardar wani mara lafiya mai suna Ma'az Abdullahi wanda ya fito daga Kwanji a dawakin Tofa mai shekaru 42 inda yake neman tsabar kuɗi har naira 50,000 a matsayin kuɗin da za a ci gaba da duba shi da kula da lafiyarsa. Shi ma dai a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano da fatan za a tara agaza musu gaba.